Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Korea ta Arewa ta ce ta dakatar da gwaje-gwajen makaman nukiliya kuma tana shirin rufe sansanin da take yin gwaje-gwajen. Kamfanin dillancin labaran hukumomin kasar ya ce hakanan rundunar mayakan kasar za ta tsaye da duk gwaje-gwajen makamai masu linzami masu cin dogon zango kuma dakatarwar ta fara aiki daga Asabar. Sanarwar ta ce gwamnati tana ɗaukar waɗannan matakan ne da nufin juya alƙiblar ƙasar zuwa inganta tattalin arzikinta. Wannan matakin yana zuwa ne ƙasa da mako ɗaya gabanin ganawar shugabannin kuriyoyin biyu da zummar kawo ƙarshen rikicin nukiliya da ake yi a zirin na Koriya. Amma Amurka da Koriya ta Arewa suna shirin gudanar tasu taron ƙolin duk da cewa ba a aje lokaci ba. Bayan da Koriya ta Arewa ta ba da wannan sanarwa, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa wannan labari mai kyau ne ga Koriya ta Arewa da kuma duniya baki ɗaya. Ya ce yana sa rai kan taron ƙolin da zai yi da shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewan. A jihar Florida, wani ɗalibi a wata makarantar sakandare ya harbe ya raunata wani ɗan ajinsu jiya Juma'a, kuma daidai ranar da dubban ɗalibai a faɗin Amurkan suka bar ajujuwansu domin tunawa da mummunar ranar da aka yi wa wasu ɗalibai a wata makarantar sakandare kisan gilla shekaru kusan 20 da suka wuce. Harbin na jiya ya auku ne a makarantar sakandare da ake kira Forest High da ke Ocala a jihar ta Florida. Kuma rundunar 'yan sandar yankin karamar hukumar Marion ta ce wadda ake zargi da kai harin yana hannun 'yan sanda. Zanga-zanga ta jiya ɗaliban makarantar sakandare Marjorie High Stoneman Douglas da ke unguwar Parkland ne suka shirya ta. A makarantar ce wani tsohon ɗalibi harbe ya kashe ɗalibai da malamai 17 ranar 14 ga watan Fabrairun bana. Kisan gillar ta Parkland ta janyo kamfen na neman a kafa dokoki da za su taƙaita mallakar bindigogi. A nan birnin Washington DC, ɗaliban makarantun sakandare sun yi gangami a harabar fadar shugaban Amurka ta White House, kamin daga bisani suka tafi majalisar dokokin Amurka inda suka buƙaci wakilai su ɗauki matakai. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tawagar farko ta 'yan gudun hijira daga yankin Darfur na ƙasar Sudan da suke zaune a Chadi su 53 sun koma gidajensu a arewacin Darfur ɗin da suka tsere suka bari a ba shekaru fiye da 10 da suka wuce, kamar yadda rahoton Lisa Shelling daga Geneva yake cewa. Hukumar Ingilisa ta bayyana fatar ganin komawar wannan tawaga za ta zaburar da dubban 'yan gudun hijira daga yankin na Darfur a ƙashin kansu su fara koma gida. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanayin tsaro a yankin ya inganta sosai ba kamar shekara ta 2003 lokacin da 'yan tawaye daga yankin suka fara yakar gwamnati ba. Yaƙin ya halaka dubban mutane kuma raba miliyoyi da muhallansu a ciki da wajen Sudan a zaman 'yan gudun hijira a makwabtan ƙasashe. Tawagar ta 'yan gudun hijira su 53 da suka baro sansanin 'yan gudun hijira da ke irdimi ranar Asabar suna daga cikin 'yan gudun hijira su 300 daga yankin Darfur waɗanda hali yanzu suke zaune a sansanoni 12 ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya da waɗanda gwamnati ta kafa. A halin da ake ci kuma, hukumar kula da baƙin haure da 'yanci rani ta ƙasa da ƙasa ta ce ba ta da kuɗi da za ta yi amfani da su domin kare 'yan ƙabilar Rohingya da suke gudun hijira a wani sansani a yankin da ake kira Cox's Bazar a Bangladesh. Daga ruwan sama mai tsananin gaske da ake hasashe zai fatattaki yankin. Wannan rahoton ma dai Lisa Shelling ce ta aiko shi daga Geneva. Tana cewa halin yanzu dai ana ruwan sama a yankin amma ba mai tsanani ba. Sai dai masana yanayi suna hasashen ruwan saman zai ƙaru kamar da bakin ƙwarya da za su haddasa ambaliya da gocewar laka, kuma za su yi ɓarna ainihin ga bukkoki ko 'yan gine-ginen da 'yan gudun hijiran ta Rohingya su fiye da 700 suke zaune bayan da suka tsere daga makwabciyar ƙasar ta Myanmar. Hukumomin agaji suna aiki ba dare ba rana domin ƙarfafa matsugunin 'yan gudun hijirar da yake cike maƙil da bil adama domin hana su rushewa sakamakon ruwan sama da ake tsammanin yana tafe. Kakakin hukumar ya ce kungiyar bata da kuɗi domin kashe 700 na kuɗi dala miliyan 180 da hukumar take bukata ne take da su a hannu a halin yanzu. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa jiya Juma'a cewa Amurka ta tambayi wurare da Rasha take a Siriya. Gabanin hare-hare da Amurkan da ƙawayenta suka kai kuma hare-haren sun kauce waɗannan wurare. Lavrov ya ce duk da ƙarin zaman ɗarɗa tsakanin Moscow da hukumomi da ke Washington, Amurka ta tabbatar da cewa bata auna jami'an Rasha da wurare da suke ba a hare-haren da suka auna kan gwamnatin shugaba Assad saboda hari da makamai masu guba da gwamnatinsa ta kai akan garin Duma. A wani taro da manema labarai a Moscow jiya Juma'a tare da jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin na Siriya, Stefan de Mistura, Lavrov ya ce hare-haren da Amurka da Birtaniya da Faransa suka kai kan masana'antun sarrafa makamai masu guba na ƙarya ba su kaɗai suka afka ba, har da shirin zaman sulhu da ake shirin yi a birnin Geneva. Lavrov yana faɗan haka ne a kuma daidai lokacin da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis yake kashedi ga Assad jiya Juma'a cewa baguwar shawara ce ga shugaban.
To labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na a bari ya huce.
Wanda ba su iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Sauraro barkanmu da dawowa daga wannan faifai na wakar Sani Aliyu Dandau.
Gwamnan jihar Sokoto Shehu kan kiwa mai niyyar rukon gaskiya bajimi na sarkin Kudu. To jama'a assalamu alaikum Usman ina kwanan mu.
Lafiya lokacin
ne ma mai sallama ba an fara da waka.
An fara da rerawa?
Eh bana.
To ai haka ake so alama an tashi cikin koshin lafiyar ke.
Kwarai da gaske.
In kaji ana waka ai ciki ya dauka.
Da wannan sanyin safiya.
Da kin tashi cikin
waka. Abin kofi ba ka hada da lemun gwangwani
to ya yi wai ki shaki tunani ba
ka to ka da suka ne shi yasa na samu wannan karfin na rera waka din da wannan safiya san kuwa
a cikin yara na akwai wanda in ya shal abun zaki ko jus ko wani abu in kai ne to ka fara ko
ai da ban shi zaki haka yake yana sa ma mutun karfi
ai yace to na san wanda za a baka daidai
yasa in dare ba a san a ba yara
in ka ba su ba
sai hana su bacci ba sa bacci
rige ma kenan to masu sauraro kuma muna fata kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin
Washington gundumar
Colombia
yawa
to daula da masu sauraro kafin mika sakonnin gaishe bari mu fara da mika ta'aziyar mu zuwa ga shugaban mu na nan sashin Hausa wanda dan uwansa Komen ya rasu wanda kuma muke fatan Allah ya ubangiji ya ba su hakurin wannan rashi da juriya ya kuma kyautata karshen na baya sai kuma sakon ta'aziyar da zan saki mikawa zuwa ga wani abokin aikin namu shi ma wato Nasiru Al-Hikaya wanda dan uwansa kanin mahaifinsa kenan ya rasu sai mu ce Malam Al-Hikaya muna mika sakon ta'aziya na rasuwar shi wannan baffa naka Alhaji Hussein na Adamu Maigoro jika da fari a Gombe a Najeriya kenan bayan ya yi fama da jinya to sai mu ce Allah ba da hakurin wannan rashi ga iyalansa da kuma duk waɗanda suke da nasaba da shi
to amin
to sai kuma mika sakon taya murnar aure zuwa ga wani mai sauraron mu Sulaiman Jume Ingawa da amaryarsa murnar daurin auren su da aka daura kwanan nan a karamar hukumar Kurfeji a Ingawa da ke jihar Katsina da fatan Allah ya sa a dace kuma ya da zaman lafiya da zuri'a ta gari.
Amin amin yan garin mu ne.
Katsinawa na. To sai kuma sakon taya murna shi ma zuwa ga wani shahararren dan jarida shi Malam Jafar Jafar. Shi ma za a daura auren sa da amaryarsa Abida Sani in Allah ya kai mu anjima karfe 1 na rana din nan a can Najeriya sai mu ce Allah ubangiji ya sanya alkhairi ya kuma ba da shi ma zuri'a ta gari.
Amin.
Sai kuma gaisuwar musamman zuwa ga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a da kuma mataimaki kinsa Usman Manika mai ruwan road a Funtuwa a tarayyar Najeriya can dai jihar Katsina kenan
can dai jihar Katsina mu
yawa to sai in shiga shafin mu na majalisar abar ya huce amma shafin Facebook inda kima na ga wasu nan haninki
yau ba a ladies first din ne
yau men first
okay men first
yawa to sakon gaisuwar fatan alherin abar ya huce na majalisar ta Facebook zuwa ga Yusuf Yarima da kuma Yunus Usman Bokos da Muhammad Mustafa sai kuma Mustafa Yunusa da Dallami Kadirasko sai kuma Abubakar Muhammad Saseda gaisuwar fatan alherin abar ya huce zuwa ga Gambo Abdullahi da kuma Dahiru Damari Kaduna sai kuma baban gida Muhammad Bukar da Sani Musa Abubakar Dan Zango sai Umar Inguda Muhammad. Sakon gaisuwar fatan alherin zuwa ga na baba Umaru a jamhuriyar Niger, sai kuma Muhammad Maiwalda a Gomel, sai Ayuba Garba kafin madaki, sai Musa Sala Fataskum da kuma Fatima Muhammad Lawal. Sai gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Haruna dan Maraya da kuma Abdullahi Bashiru, sai Yusuf Gayu da Muhammad Fani da kuma Habu Ayuba. Gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Ayuba Sha'aibu da kuma Mika Ilu Mai Wanki, sai Sanusi Abdullahi Bangi da kuma Abdullahi Muhammad, sai Abubakar A Garba Malatai, sai Muhammad Sadi Muhammad. Gaisuwar fatan alheri a bari ya huce na musamman zuwa ga Ayuba Chicago Mai Nama a Jaji a jihar Kaduna a Najeriya. Sai kuma gaisuwar fatan alheri a bari ya huce din shi mata musamman zuwa ga Abdulsalam Marabar Rudo da kuma Shehu Marabar Jos, duka muna fatan suna cikin koshin lafiya. Shafin ƙarshe da ke hannuna shine gaisuwar fatan alherin na bari ya huce daga majalisar Facebook din na Sani Garba Suru da Bala Sha'aibu Galadima da kuma Gadama Sha'aibu, sai Kawu Abubakar Sannusak Toba, sai daga ƙarshe rufe da Nur Muhammad Makwama. Allah ya sana fadi sunan daidai da fatan kuma suna cikin koshin lafiya da walwala.
To a gaishe da Malam Usman sanne da kokari, ni ma bari na garzaya inda ka fito
din. Yawwa to bismillah.
Zan garzaya shafin mu na dandalin Facebook kuma.
To Allah lafiya.
To so fata alherin mu na abari ya huce zuwa ga Abdullahi Taylor Garba tare da Abbas Suleiman Kadau. Fata alherin mu na abari ya huce zuwa ga Adamu Ahmad Jajere tare da Kabir A Dan Juma da kuma Buhari Abdullahi Ahmad. Fata alherin mu na filin abari ya huce zuwa ga Lawi Yusuf Mai Gidan Sama tare da Abubakar Aminu Kayarda da kuma Yusuf M Ramadan Mai Gambawa. Fata alherin mu na abari ya huce zuwa ga Adekunle Balagun. Fata alherin mu na abari ya huce zuwa ga Al Imran Abubakar. Muna mika fatan alherin mu zuwa ga Abdullahi Zayyana Baban Gida Yankari tare da Ahmad Yahaya da kuma Abbas. Fata alherin mu daga filin abari ya huce zuwa ga Abubakar Sani tare da Yushau Abubakar Yushau. Fata alherin mu na abari ya huce zuwa ga Haruna Ibrahim da Bilyamin Salihu da Abba Muhammad. Muna mika gaisuwar mu na abari ya huce zuwa ga Muhammad Shamsuddin Abubakar tare da Sani Usman. To jama'a, sai daga ƙarshe kuma muna mika gaisuwar mu da fata alherin mu zuwa ga Jibrin Isa tare da Ibrahim Ismail da Hussein Adam Tumburkai da Yusuf Sawaba tare da Mubarak Garewa Bilbis. Allah ya sa na faɗi sunan nan daidai. So muna fatan duk kuna cikin koshin lafiya.
Haka.
Amin.
Thank you.
yau kuma safiyar marigayi Aliyu dan dawo ce yau muna shakatawa
da shi da rahama kin san ai rai dangin gore he da hutu kuma yana daga cikin mawakan da suke da hikima sosai da nake yawan san injin na sauraron su a mafi yawan lokuta
gaskiya gaskiya kuma wancan makon mun ji shata wannan kuma mun ji Aliyu to Allah ya kara masa rahama gaba daya
amin amin to yaya akwai labari ne
to labari yana hannunka ai wannan wayo
ai na zo ci ai ne nace zan kama ciki ba mu labari
a'a ni na bada
wani aka kama kenan
kace zaka ba mu labarin dan fillo
ka san a ni zan fasa gaskiya
kullun ku ake samun labari a wajen
gaskiya ba zan bada dan fillo ba yau zan bada na kwadayeye ne
to
na ina ga kaman ko na taba fadar shi a bare huce
ba man sai dai wannan ba a cikin gidan nan bane ba dai a wannan akwai masu kwadayi da yawa
ai wannan ya ga mana bari kije abin da shi
ka
ai wannan ya shahara wato tefane ya je yo ya siyo nama niki niki na kaji ya kawo gida ina kaman na taba ba ma mallam Irona labari ya kawo abin nan nama niki niki dore tafashan kajin nan mallam kin san tafashi ya ji albasa ya na ta
ai tun daga nan ma ake dan tashi kanshi ka tuna a da mutun na dan tsame a sai a hana shi a ce za a tsame ka a dangi ba
to ina ga ya miki ai inda aka nufa kenan
to ba
wato tsaman shi ba tsaman ne matsalar shi ba inda abin da ya faru bayan tsaman ne matsalar shi
to ina jin ka tana kai
shi kenan kawai ya tashi yaje akai tafashin nan yana yi ya lallaba kai shi na haishe shi mallan ya fito daga daki ya faki ido ma tabbata nan taje debo ruwa ta irin dan karo wanda dan kara akai ai sai ya faki ido kai dan bude tukunya sai ya dauke daya
a'a
sai ya ruga he bai
to
ban daki kenan shi ban daki ba
sai
tsaba kwadai
tsaban kwadai
eh he tafi ban daki saboda kawa ganshi yana ci kawai fara tijan namun nan yana ci shikenan ita ma ashe ta da ta dan bude ta zuba ruwan ta kalle gefe da gefe ba kowa sai ita ma ta tsama daya ita ma sai tayi bayi tana cikin ci tayi bayi kawai abinta
to fa
kawai tana shiga bayi sai ta ganshi
to
saka yake ci bas ya kalle ta yace shi yace a kike ma sai ta ce mishi ita ta riga magana a
kai ma daman kana nan
kana nan yace kin tsamo ne ya ce yi wallahi ya ce to mu tare mu tsatsami
shikenan ba
shikenan
sai a koma
saboda
maganar zaman bayi da zauna bakin tukunya
to ai matsalar shine kila yaran sa suke gurewa ma
to
kinga tunda su su kunya su zubi sai su zauna can bayi su cinye tunda sun ce su tsatsami to sai ka su kame wa yara nasu to kin san sannan akwai wani abu daya wannan shi ma kwadai ne matsalar shi ma kaman ina jin na taba gaya musu shi anan amma ina faɗa ne saboda ke ki ji yanzu haka sai su ma sai su zada tunawa wanda bai ji ba kuma ya sake ji shi wai kwadain da ya tashi ya garza yayi ji ana ta cikin naman bai dawo ba shi ganda ce ake dafa shine ya ruga ya je cikin ganda guda daya kawai yi baya ita ma ruwa ta je ta dibo irin karuran kin san nama ne yana shan ruwa ana dan kara shine ya dauki gandan nan ya kama kawai ya sa huga kaya ya dike harshen shi kai ai ranar da Allah harki Halima ta ba labarin nan dariya idan na kusa faduwa kawai ya kama naman nan ya rike yanka kin san tauri da huga ita fa kin san fulani da hukan mu
da huga
ya yanka ha ashe garin yanka ya hada da leban shi ta kasa ya yanka
wannan kam
sai zuwa ne ba kina
ji
wai ba tana zuwa ta kanshi yana yanka me faru
bari ba ka wani ansa yau
wai tsautsayi ne ba rikici wai tsautsayi ne ya ratsa yanda ji wai tsautsayi ya hare tsautsayi ko halin barako
wara ba ka labarin
ke zabira koko
eh
aki bari ndire aki san zai chafin
okay
ina san ndire then you can pick up
okay cigaba okay eh ka dade na ka dade
a ai ban gaba waki ba ina kai gidai ai
cigaba
shine yake kokarin ya kare kanshi cewa ai wallahi wai
ya
yanke lebe wai tsautsayi ne shi ya ce wai wannan tsautsayi ko halin berako
Berako
eh halin bira
o yayi halin bira
ya halin bira ne ne ga
to sai to wanda ma ayya ma an sale fi shi ya san yayi laifi tunda ko halin bira kam ai ba hali bane
an sa ta kinga ko an samu matsala
an samu matsala ka
eh ina ji kike kace
to borin kai ka kuma baka labarin yanda ake ko kuma wannan in ce
sa ba na fulani ba
a ba na fulani bane wannan ai labarin da kai bani ne nake san in ida maka kuma yanda ake gane abin nan wannan sata an sace zan baka yanda ake gane masu kwadai
okay
masu dan halin berakon kenan
halin berakon
akwai wani da na sani ranan sai aka ajja nama da aka ajja nama sai aka zo sai aka ga an ci nama sai ya kira kowa yace ku zo nan saboda shi ma yana da tsaba kwadayi ko ya san da ake gane shi kashi kan
masu kwadayi
ka san me yayi sai ya sa kowa yayi layi sai ya debo ruwa a kofi sai ya basu sai ya ce ku guskura baki guskura baki sai su zuba a kasa to ashe da ake gane me kwadayi in har ka ci naman nan ka guskuro ka zubar da shi saki tsakin naman zai
yi na hakuri zai biyo
ashe ka gane
lalle wannan san shi kashi kan masu kwadayi
to haka shi kashi kan gane masu kwadayi
da haka ma tai da hankali kwance shi ai hansa lefin ma shi dai wancan kan masu shiga bayi kuma fa sai a hankali
to yanzu an maka halin bera ku dare da ka ga ba na ba ka ba su ruwa su
kuskura baki to ai Allah sa ba su ji wannan shirin ba kasu kuskura bakin kafin zo
to ku bai shi ne fa
ko ba su kwadayin ko na aje akan table su wa su ce man zan zo in ce kai da wancan da wani a kuskura baki
kuskura baki
to ai dai la saboda lokaci dole mu dasa aya anan mu sake barin su da wata waka din Allah ya sa
Babu
a ranar shakatawa ka ba samu a ci gaba da shakatawa. Ni dai to yanzu kan ai ni kan Usman Ahmad Kabara ita ma ta kara gaba ta bakku da kida.
To masu saurare anan zamu dasa aya sai ku kasance da mu mako mai zuwa domin jin sababbin labarai da dumidumin su labaran bandariya da labarin da kuma gaishen mu. Sunana Daula Salim nake maku fatan alheri.
Iwa ya je cikin Kano. Duwan da ke faɗi a jiyankin Kano ya fito, ‘yan birnin Kano gaba ɗai sun tarbi alhaji. Gewa ta ke ƙoƙari, kowa na waɗin ku zo ku ga gwamnan jihar Sokoto Bajini na sarkin. Zai wuji kan Amadu, uban Amadu shi mai gaskiya.
Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
ya zama lahira